Ja, okay, ich kriege jetzt einen Ticken, ja, Ingela.
So Babana Likitani, and so ihr Sohn hat einen Training-Kurs, und dann der Gönner sagt, ich will zusammen eigentlich. So sie nicht die Mama kann joinen, Mücke, so Mücke, Sami, sie, I think like Kohl Shekara, der
Das
later,
ist mein.
so Mücke joinen, dann sie.
Ja.
So, in einer Shekara Hudu, so nahe Shekara. Ich bin der Tara
Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Usman Kabara. Kamar yadda aka saba a cikin shirin Madubin Kabara, wanda wasu ku ke cewa Usman Kabara Show, amma a Hausance Madubin Kabara. Sannan kuma wannan shirin yana tattaunawa ne da 'yan Afirka, musamman 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje, musamman 'yan arewacin Najeriya, wanda suke abubuwa daban-daban da ya shafi karatu, ayyuka, sana'o'i. Wasu iyayensu ne zama ya kai su aka haife su suka girma can, wasu kuma sun je da kansu ne. Wannan ce ta sa a cikin waɗanda muke zaƙulowa, na zaƙulo ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane wanda za mu zuwa cece ita a bakinta. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ta da wa muke magana?
Sunana Aisha Hassan. Aisha Hassan.
Aisha Hassan, a ina kike zaune?
UK, England.
Me ce ce sana'a ki? Saboda na tabbatar wanda suke kan social media da sun ga fuskar ki za su ce mun san wannan. Me kike yi?
So my full-time aiki outside of social media, she ne marketing officer. Marketing officer, so in a basically like campaigns, promotion, that kind of thing. And then, but I'm actually transitioning into tech. I've not kind of made that public announcement on my social media. So but yeah, so I'm moving into software engineering. But yeah, so outside of when in a come social media, content creation.
Wato irin tallace-tallace a aikin ki na sosai, tallace-tallace da shirya campaign, da mu Bahaushe yake kike cewa campaign, campaign wato gangami da sauransu a social media. Sannan kuma kina son ki koma kan abin da ya shafi computer, wato kamar technology, irin abubuwan nan na sadarwa na zamani kenan.
Exactly, haka ne.
Yar ina ce ki? Da farko, menene shekarunki in za ki iya gaya mana?
Yeah, Shekara na 33, and daga ina nake a Nigeria. Okay, so mu mutanen Niger State ne, Nufawa ne mu, amma iyalan mu da yawa sun girma a Zaria, a Kaduna State. Don muke zuwa, muka je like
na girma. Na girma a Kaduna, na girma.
Oh really?
Kano ne, amma a Kaduna na girma.
Okay.
To amma ya aka kike tsinci kanki a Ingila?
So baba na likita ne, and so ya zo nan wani training course, and then daga nan sai kawai ya samu aiki anan. So sai ni da mama muka yi joining, muka zo muka same shi, I think like Kohl Shekara daya later, so muka yi joining din shi. So, in a Shekara Hudu, so nai Shekara 29 anan kasan. So yeah.
Wow. Abinda zai dan ba mai sauraro kila mamaki zai ce a kaji kuma tana Hausa, tana Shekara Hudu take Ingila, yake kike rike Hausa haka kika iya kuma.
Iya,
wata yanda zaka yi magana a gane me kake cewa kuma kina
yi. Iya na ne, like suna mana Hausa a gida, don mu iya yi. Kuma muna zuwa Nigeria akai-akai, so muna, you know, magana da mutane. Muna zuwa Hutu, so muna magana da mutane da Hausa din, a cikin Hausa.
To amma misali iyayenki a gida can a nan Ingila suna miki Hausa ne ko kawai sai dai Turanci?
So mama ta taɓa gaya min that when we like lokacin da muke ƙanana, say taringa mana Hausa, amma we were like kawai Turanci za mu yi mata, back.
Aisa.
Amma, like, da muka girma, mun fara yin Hausan. Mun fara maida mata da Hausa as well as Turanci. So, mama ita yawanci Hausa take mana. Baba, shi yawanci English ne. Sometimes he in Hausa, but usually English. But yeah, muna yi. Muna da, like, family friends, da sauransu za ka ana Hausa haka. Yeah.
Da farko faɗa mun tarihin ki, ya kika fara makarantar primary, kika yi secondary ko sannan kuma kika yi jami'a, ya aka iya bani labari?
So primary school ina nayi a Newcastle, yeah, Newcastle, and then say daga Newcastle say muka moving zuwa Doncaster in South Yorkshire, where I did secondary ina da high school. And then daga nan kuma sai na je University of Surrey nayi undergraduate degree dina, and then daga nan sai na je University of Manchester sai nayi masters, and then daga nan sai na fara aiki. So since then ina aiki ne.
Me kika karanta a digirin ki na farko?
Degree ina na farko was business management, and then my
Harkar hada-hada kasuwanci.
sai kuma na yi marketing for my masters,
Amma
and
sis ne marketing ne?
marketing A.
Zalla kasuwancin kenan.
sai kuma last year sai na yi postgraduate course na software engineering. So na graduating daga wannan in March this year.
Ne wannan shekara kenan, kwanan nan ma kika gama. Me yasa kika tunanin ki karanta harkar kasuwanci, gashi kuma yanzu kina tunanin ki koma abin da ya shafi kimiyyar kwamfuta?
Kaso wani abu ne. So tun ina makaranta kullum mutane like school abokanan makaranta na sai su ringa ce min like I'm really good, na iya business studies, like I'm really good, zan iya zama like
Kasuwanci.
So kuma in kana when you're young haka in kana karama, sai ka ga irin ba kullum bane baka san exactly abin da kake so ka yi for aiki in the future.
Kome kana so kai, kana son ka zama likita, kana son ka zama direban
Exactly.
jirgin sama, kana son ka zama lawyer haka.
Exactly. So because mutane suka yi ta gaya min haka, na ce okay, to kila abin da ya kamata in yi kenan. So shi yasa na bi wannan hanya. Kuma I have enjoyed it, na ji daɗin shi da sauransu, amma IT was just a lokacin da nake makaranta. IT wasn't really, it wasn't an area that irin na sani sosai haka, ban san coding ba, ban taɓa jin programming ba, like
Irin yaren kwamfuta kenan, na haɗa irin su application, haɗa kaza haɗa kaza da kwamfuta.
Exactly. So ban san duka wannan ba. Anyway, so sai da na fara aiki haka, sai na fara sanin abubuwan computer, na fara jin abubuwan computer, su coding, su meme. And then sai na fara zaman quite fascinated. I don't know how to.
Irin abin ya fara baki sha'awa.
So amma kuma sai na ce kila sai na koma makaranta, jami'a for another shekara hudu, na ce ba zan yi wannan ba.
Aiki ne babba wannan.
Shi ne sai da ƙanina actually ya koya ma kan shi iOS development. Na ga, oh, ashe, mutum zai iya koya ma kansa. Shi ne sai finally dai na ce okay, zan yi, zan koya. Na yi enrolling a postgraduate course ɗin, shi ne na yi shi, na gama. So I'm glad, na ji daɗi da na yi haka ɗin, so zan iya fara neman aiki.
Me kike tunanin yi da shi nan yanzu da kika iya?
So ina so in nemi aiki and ya zama full time, abin da nake yi yanzu, and moving daga marketing zuwa wannan din, so that I can be, so that zan iya yin making su websites haka, su applications wanda za su taimaka mutane, taimaka businesses, abubuwa haka.
Ya rayuwar primary da secondary tana da daɗi a Ingila, musamman kin ga mu a ƙasashenmu akwai bambanci, kila za ki ga gida duk irin ki ne, ma'ana mutane ne irin mu yan arewa bakaken fata, a can kuma sai kika waye gari kila ke ba mamaki ki ga ke daice a ajin baka ko ki bi ne ko yan kadan dai, ya rayuwar take?
Eh, to gaskiya gurin da na tashi kuma kaga mutane suka tashi a London akwai bakake da yawa, akwai Asian, so it's very akwai mutane daga kasa
haka ne.
Amma ni inda na tashi it was a arewan UK ne, so ba bakake da yawa, especially a lokacin da nike karama ba bakake da yawa in Northern England. So ba bakake da yawa, so I was usually zaka ga ni kadai ce baka ajin. Amma gaskiya a lokacin honestly I ban tsammani ya affecting dina, ina gani kawai you know in kan like yara
ba ruwan su
ba, exactly ba ruwan su, you know. So duk muna tare muna wasa, ina da friends, duk friends ina
mai sai an girma ne ina ga kabilancin ko wariya yake shigowa.
I think the older like as mutun ya girma sai shine sai ka fara din
notice ko ka sanake nan na belong to this data.
Exactly. I experienced in na primary school, secondary school, it was really nice gaskiya. Naji dadin
a jami'a, kin ji dadin jami'a?
So naji gurin da naji jami'a was down south.
Kudanci Ingila kenan.
So it was just kusa da London. Sorry number. So akwai bakake da yawa a gurin, so it was naji dadin haka because I remember
ni dai bane.
Exactly. I remember akwai wani lokaci a lecture da we were having our first first accounting lecture at umu, and lecturer din ya shigo kuma baki ne. I was so excited din ban taba ganin bakin teacher, but I've never had a black teacher haka. Shine na ce ma one of my black friends on the course, na ce musu oh my god, you know, black lecturer muke da shi, and then suka yi min dariya because su daga London, exactly, dan su a London su suna da black teachers and things, we ban taba gani ba, so I was so excited.
What's new? I wouldn't...
exactly so right. Yeah, it was nice university experience because yeah, it was nice.
Kafin mu je maganar abin da kike yawan nuna mutane a social media, kike koya musu kike yi ko kuma sana'ar da kike a social media, wani irin mutum ne babanki?
Oh my god, babana is, I wish I could say it in Hausa, but babana is amazing. He is irin mai supporting gaskiya, yana supporting din mu, anything da muke so mu yi zai supporting din mu. Zai duk abin da zai iya yi ya helping din mu, mi achieving dream din mu zai yi shi, kuma he's just the best. He's honestly he's a genius, he knows everything, so gaskiya he's, sorry the Hausa, I don't know how to
say it. Ya san abubuwa da yawa na rayuwa, kila da yake cewa ku yi kaza kar ku yi kaza
gaskiya, and like everything da yayi for us shine like how like this is where like he got us to where we are, you know. So yeah I love my mama. Oh my god, Itama, she is the most incredible human being. Itama taimakunta in everything, like anything that we so you know that we trying to achieve, that is important to Itama. And you know, moms just just moms, aren't they? Like they're the best, so yeah. Sorry about that.
Yeah, it's okay. Da tsakanin babanki da mahaifiyarku, wane ne ya fi damuwa cewa ku dinga zuwa Najeriya hutu, ko ku dukansu ne, ko mutum ɗaya ne ya fi damuwa? Waye ya fi damuwa?
Dukansu, really. Because dukansu suna so mu san iyalanmu a can Najeriya. Kuma mu san like al'adarmu and that kind of thing, so dukkan su suna gaskiya like suna son muna ringa zuwa,
suna san saboda sanin al'adu da sauransu. Idan aka koma gida Najeriya, akwai abin da kike tunanin cewa kinki a Ingila kika girma, akwai ƴan mata irinki a Najeriya sa'o'inki da suka yi ilimi da sauransu, kina ganin cewa zaki hada damar da mata suke samu a Ingila da damar da suke samu irinki a Najeriya a Ingila?
Gaskiya dai a Ingila na ga ila mun fi it's easier for mumu mu ce okay ga abin da muke so mu yi kuma za mu yi kuma za mu yi achieving din shi za mu you know
ne za ku cin masa.
Yeah, exactly. So I think sometimes mutane a Nigeria especially mata wani lokaci ba wai kullum ba amma wani lokaci sai ka ga irin their path is kind of set out for them, so like za a ce za ta yi makaranta an ta gama makaranta ta yi aure
an tsara musu abin da za su yi.
Exactly
ba ita ta tsara ba.
Exactly, but obviously akwai mutane da yawa da na sani a can mata wanda you know suna da career suna abin da suka so su yi, so it's just it depends I guess on upbringing din mutum. But quite often they ina gani wanda zaka ga su yi makaranta in sun gama makaranta su yi aure su haihu and that's it, ba wani career plan or anything like that.
Ba wani aiki ba neman kuɗi ba komai.
Eh.
Lokacin da na fara ganin ki a social media na ga kina ta daurin dan kwali kala kala kamar irin na kanki ki wannan ki daura ki kwanci ke ce ko yar uwarki na gani. Ya mi isa a social media kika tunanin cewa ga da farko ma dai ya aka kika samu ra'ayin cewa bari in yi social media har in fara koya mutane kwalliya ko daurin dan kwali makamantan haka ba ni labari social media.
So ni dama ina son irin daura dan kwali na in different ways haka you know kala kala in different styles. Say one time say Zainab my sister wanda kuka sani on social media Zainab Hassan XO I think ta yi posting wani abu on her Instagram ne sai ta ce ko turban tutorial ne ma ita ma ta yi posting one time shine na manta mai da abin ya faru amma sai ta ce follow my sister Aisha ice cream one she is the turban guru. Exactly. And I was just like, huh? So then I was in a chair, okay, to birthday in ye and then sat I and got mutane suna so gani irin haka. Then I say, yeah, mutane kawai suka so say na chair, okay, let me continue, but in taying haka and to posting different styles, say kawai say to growing haka. Mutane suka ita san shi they found it irin yana taimakon su in za su je ko biki ko wani abu haka sai su duba page dina su ga wani style za su yi, so it just was that.
So me suna handle dinki
so my Instagram handle shine ice cream one so ishcream1
shine kuma kaman kina da shi a Facebook da sauransu.
Yeah, so I don't really use Facebook and my YouTube Dina is Ice Cream.
Okay, so not in.
Yeah.
Hey. Aisha, akwai matsaloli da yawa a gida. Akwai matsaloli da yawa a ko ina a duniya. A Ingila, yanzu aka ce miki misali wanda yake kallon ki sai wata babban matsala kuke fuskanta a Ingila a rayuwar yau da kullum.
I mean currently babba masalan shine na rising prices na
how are price
eh
kamar yanzu a America muna ta fama da wannan
eh shine I think duk duniya could add and call me especially in mota mans
men anan ma dala 4 dala 5 dala 7 ya danganta da jihar da kake a galan daya
eh it's crazy. Shine babban matsalan da yake faruwa yanzu a nan UK. Yeah, I think that's the main.
Na ji Najeriya da masana ta kuka komai yayi tsada ashe ba can bane kawai.
No, ina gani duk duniya ne gaba daya kowa su cewa komi kudin komi ya tashi.
Mai idan yanzu misali aka ce Aisha mecece manufar ki da wannan sana'ar ta social media da kike yi? Kina da wani tunanin cewa nan gaba za ki buɗe abin ne? A yaya? Miye mafarkinki a kai?
Well, honestly, so na fara da yin turban tutorials, kuma ina enjoying din shi, kuma zan ta yin shi, amma akwai other abubuwa da nake so, ina son fashion, ina son kuma the tech, so coding, so ina planning nan gaba zan fara introducing the coding side of things cikin social media dina. Ina so in inspiring other mutane wanda su ma kila suna so su yi amma ba su taba tsammanin za su iya yi ba, that anybody zai iya yi, in kana so ka yi akwai yanda za ka yi. So ina so in taimaka mutane ta haka. Ina so in yi dan dama ina yin some kind of outfit photos and things like that a social media dina, so ina so in yi continue da wannan in yi in ta yin shi more haka. Da kuma wasu abubuwa as well da za ku gani soon. But yeah.
To amma ku nawa ne a gidanku? Na ga kamar ke da kawanki nake gani. Kawanki ce ko ya
Yeah.
ce?
No,
Kanwa ce.
come
Yawa. So ku biyu ne kawai ko kuna da wasu ƴan wanda aka haife ku tare duka? Ko ku
on.
ke
Yeah.
nan?
No, akwai ƙaninmu Ali,
Ali.
who's the youngest. Yeah, mu uku ne.
Idan kuka je Najeriya,
Yeah.
ya abin ya za ki mana bayani? Misali, in kika je Najeriya, ya kuke ji? In kun je hutu, na ga kwanaki ma kun yi tafiya sosai gida.
Mun je kwanakin baya. Muka je daɗi muke ji, it's nice, like don kaga a nan baka cikin mutanenka, kaga ne, like family, kakanni, aunties, uncles haka. So in ka je sai ka ji daɗi don kana cikin su haka, because usually daga nan sai ka ga suna biki ko suna menene, amma muna nan mu abun mu ba mu da
Ba,
su.
gaskiya akan yi wa wife dina tsaya in ce ana can ana ta rawa ana biki, kina nan kuna aiki.
Exactly, so it's nice kuma akwai abubuwa da kake jin kewa wani lokaci, like ga session masara.
Gaskiya ne, ni ma nakan yi wa da
So
kwanciyar gyada.
yes, exactly, so muka je sai like duk abubuwan da kake marmari a nan sai irin ka yi enjoying din shi,
Wani irin taimako zuwa gida ya muku a rayuwa?
shi ne yasa as well as mama da baba suna mana Hausan da muka iya, amma kuma zuwa Nigeria ya ƙara ƙarfafa sau
Wato yaran.
ya ƙarfafa.
Gaskiya, saboda dama menene babban abin ribar shi ne yaranka.
Exactly, kuma bar da wannan ma zuwa ya sa mun san family din mu, idan akwai mutane da na sani, like friends haka a nan wanda zaka ga basu je ba for like shekara 16, whatever, shekara 20.
Yawa
So
suna
yeah, so
wani su
think
ba
that
tuni su ji gida ba,
yeah, exactly,
kuma
so
akwai matsala irin wannan ko?
yeah, I think so because I don't know, zumunci da yana da kyau, and I think it's important ka ringa komawa su ganka, ka gansu,
Saboda yanayin rayuwa ma.
exactly exactly
A Najeriya, a Ingila, waɗannan garuruwan guda biyu duka garinki ne. Akwai waɗanda za ki ji na hira da su, mata irin ki haka, ‘yan matan da ba su yi aure ba. Na yi hira da Aisha Rimi, I'm sure kin santa. Na yi hira da Iman Hassan da take nan US. Duka na yi musu wannan tambayar cewa ana maganan cewa kaman ku da kuke can ƙasashen nan ba ku damu da yin aure ba. Shin kuna samun matsalar yin aure ne, ko ko waɗanda za ku aura ne ba ku gani ba, ko ko kawai ba su muku ba ne? Daga Najeriya kuke son ku aura, daga gida ne, daga Ingila ne, daga ƙasashen da kuke ne? Ba ni labari kaɗan in zai yiwu.
Yeah.
How do you see ya kuke ganin rayuwarku a matsayin ‘yan matan da suke daga arewacin Najeriya a ƙasashen waje, a magana na soyayya?
Yeah. No, ina gani, so I think da yawan mu, is that right? A lot of us. Zaka ga ba wai ba mutane ba ne, but like it's either ko akwai mutane but a Nigeria suke, and ba wai problem bane ba, but it's that quite often zakaga values ko irin just your outlook on life ya banta gaba daya kaga kuma haka
daban yanda suke kallanta daban.
Exactly. Kuma often wannan it can be an issue kaga ne
wato ta fahimtar juna kenan.
Exactly. So shine masalan like the mutane matan nan suke samu da samu mutane a Nigeria is that kila yeah the outlook kawai inda suke ganin ya bambanta. So kuma anan zaka ga irin muna a wasa
nan can da can haka ne a wasa nan yana nan yana can.
Exactly. So baka ma san you know other Nigerian because other Nigerian Muslims masana ila close by bahaka. So amma akwai abubuwa ananda ake yi to try and connect and bring together a kawo community din you know tare. So like for example akwai wani NMF UK wani charity haka so regularly suna kind of events called like conferences say kaga Nigerian families that are different parts of the country say sazo sa hadu acha abinchi da sauransa so akwai abubuwa haka and so by way I wouldn't say yeah I guess
kake da zan fassara ko durin kika ba.
A little bit difficult because of that, because you know it's like okay, akwai people in Nigeria that Bacchus Amani Zaku Abuna. Exactly. Amakuma Anang Bakasenda Zaka Gansuba Kagane, Bakasenda Zaka Mesuba. So yeah.
What to mention it doesn't actually when a shower like you are like Yaza actually. Wato kila kina tunanin ki ce ya kamata a dinga samun avenue da zai zama cewa mahaɗa ce da kila wannan zai san wannan wancan ya san wancan.
Gaskiya ne kuma na san like a lot of young mutane na a lot of the young mutane a nan UK sun yi abubuwa to try and encourage you know young people so ringa haduwa haka nasa even me and my friends so part of the NMF UK charity din da muke da shi a nan UK so say ni da friends ina muka ce so bar mu mi NMF UK youth you know a youth branch that's specifically for youth and muka fara sa like events for young people haka and I remember the first one was it was yayi successful so say sai irin kowa ya zama busy haka makarantar
ga shi da yanayin aiki a kasashen nan kowa na taimakawa
haka ne so ba amma ana mutane suna kokari suna yin abubuwa haka dan mutane su ringa haduwa da other Nigerian Muslims you know
a karshen bai da nake yawanci a karshe ita ce ina riga na ji yanzu rayuwarki naji yanda iyayenki suka tallafa miki naji wani irin kauna ke tsakaninku naji yaya zuwa Nigeria ya taimake ku duka wannan da karatu da sauransu wanda na tabbatar matasa ƴan mata kaman ki sun dauki abuwa da yawa tambayar da nake a ƙarshe ita ce ire-iren ku masu kwakwalwa na san wasu ku kaman ku da aka je da ku kuna yara ba za a ce ku kuka tashi kuka tafi ba amma mi isa ba ku tunanin cewa kila in kuna gida za ku fita makawa gida mi isa kuke kasashen waje a tunanin ki ko ku ko iyayenku what do you think
so gaskiya dan ni anan na tashi ta ina shekara 4 so this is like nan ne. Obviously Nigeria is ama yeah Nigeria is gida but none is gida like shine nafi like familiar da gurin exactly kuma you know abubuwa in naga yanda abubuwa suke yi a gida irin duk problems din da ake samu lack of water lack of ruwa you know it's just like
life
yeah so it's just it just wiyane wahala ne kaga ne kuma it's not right irin mutanen da suke leading you know as
shugaban da dizami abin da ya kamata ni
yeah ya kamata su you know su so kasan su so mutane su ga kasan su is you know flourishing you know exactly amma ba su so dan haka I even like you would want to go you'd want to live somewhere where you know you can flourish, you will be, you'll feel safe. Exactly. So yeah, just pray for that.
Oh, yes, na Nigeria kusina suna ingila kusina Nigeria.
Na ingila.
Eh. Thank you ko ince nagode kwarai sosai da kike samu tattaunawa tare da shirin madubin kabara da wannan Hausar bari kar in kure miki Hausar gudunta. Nagode kwarai kuma insha Allah zamu yi kokari na san zaki hada mu da yawaki in ta dawo mu samu mu tattauna ita ma da ita. Muje ita ma ina ta dosa yawa. Sannan zan ce abinda zan gaya miki shine ire-iren ku da kuke waje kuke wakiltar mutanen mu na arewa cikin kaunar yaron ku duk da ba a can ku ka taso ba. Muna alfahari da ku kuma mu ma muna kaunar ku Allah ya muku albarka.
Nagode, thank you very much.
Yawa.